أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na ranar 9 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437, wanda ta yi daidai da ranar 14 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya. Za mu ci gaba da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai tsarki a cikin wannan wata mai albarka, watan Ramadan, a wannan masallaci na Al-Furqan mai albarka a wannan gari na Kano, da muke roƙon Allah ya ƙara masa tsari da albarka da yalwar arziki. Yau za mu tashi suratu Ibrahim. Mun gama suratu Ra'ad a karatunmu na jiya, yau kuma za mu tashi sabuwar sura. Amma kamar yadda muka saba, za mu amsa tambayoyi. Tambaya ta farko akan hukuncin wanda, wato hukuncin shin ya halatta a yi tambaya ce ake wai ya halatta mutum ya karatun Alkur'ani a kwance? Ya halatta mutum ya karatun Alkur'ani a kwance? Asali karatun Alkur'ani zikiri ne. Karatun Alkur'ani zikiri ne. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Waɗanda suke yin zikirin sunan Allah, suke ambaton Allah a tsaye da kuma a zaune da kuma a sassansu, su ne a kishingide a kwance. Saboda haka kaga asali ya halatta a yi karatun Alkur'ani a kwance, tunda zikiri ne. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Aisha ummul mu'minina ta ruwaito, ya kasance yana kishingida a kan kirjinta yayin tilawa Alkur'ani, alhali tana cikin halin al'ada, alhali tana da al'ada, kuma ya jingina a jikinta ya karatun Alkur'ani, wanda yake nuna abubuwa da dama. Daga ciki ya halatta a yi karatun Alkur'ani a kishingide, kuma daga ciki yana nuna cewar mace mai al'ada ba najasa ba ce. Najasar tata a wajen hailarta ce take, kuma wannan ba zai hana a yi hulɗa tare da ita ba, ko a ƙyamace ta kamar yadda Yahudawa suke. In mace mai al'ada tana al'ada, sai a sa ta a wani ɗaki, ba za ta cakuɗu da kowa ba a cikin gidan, ko abinci sai dai a je a miƙa mata, hannu ma ba a so ya shiga cikin ɗaki. To Allah maɗaukakin sarki ya wasa'a ma al'ummar musulmi, bai tsananta mana ba. Saboda haka wannan ya nuna, haka zalika kuma Aisha dai ummul mu'minin ta ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, ya kasance yana ambaton Allah a dukkan halayensa. Sai dai karatun Alkur'ani yana da hali daban-daban. Halinsa mafi cika shi ne a karanta shi a cikin sallah. Tilawar da mutum ya fi a cikin sallah ita ta fi kowanne. Sannan bayan wannan, sai kuma tilawar da mutum zai yi yayin da yake cikin alwala, yana mai fuskantar alƙibla, yana mai zama cikin nutsuwa da kwarjini da girmamawa, ya yi tilawa. To sannan kuma a cikin sauran halaye, kowane hali, ko kana tafiya, ya zo kamar yadda a cikin muwaffa sayyidina Umar wata ran suna zaune a cikin masallaci suna tilawa, sai ya tashi ya je ya yi bawali, ya kama ruwa, ya dawo cikin masallaci, a hanyarsa wajen shigowa masallacin yana tilawar Alkur'ani, a hanyarsa yana tilawar Alkur'ani. Kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam akan taguwarsa ya kira sayyidina Umar ya karanta masa suratul fath da aka saukar da ita. Saboda haka duk wannan suna nuna kan cewar a kowane hali mutum zai iya karatun Alkur'ani, sai dai an fi so mutum yayin da zai yi tilawa ya yi ta a cikin hali, wato na shiri domin tilawa. Amma kamar mutum yana ko ya gaji, ko yana son tilawar tasa ta yi yawa, ya ga a kwance ma zai iya yi, ya kwanta ya yi, babu laifi. Ko kuma wanda yake halin yanayin yau na rashin lafiya ya sa yana kwance, sai ya yi tilawar a kwance, duk wannan babu laifi. Sannan tambaya ta biyu.